是哪个家我们还有我们在这里我们就来这里呀
hawan sallah kenan a fadar mai alfarma sarkin musulmi jin kadan bayan saukowa daga idi kamar yadda aka al'adanta bayan kammala hawan na sallah mai alfarma sarkin musulmi Muhammadu Sa'ad Abubakar ya gabatar da sakonsa na barka da sallah ga daukacin musulman Najeriya kai da ma yan Najeriya baki daya inda abana sakon nasa ya karkata ne ga kalubalen da kasar take ciki na rashin tsaro da kuma tashin hankula to sai dai ya lura da rashin ilimi a zaman daya daga cikin manyan umul haba'isin matsalar inda kuma ya janyo hankalin shugabanni musamman na yankin arewa akan rata da aka yi wa yankin na arewa ta bangaren ilimi
hakika muna baya da sauran kasashen duniya kuma a nan jihohin mu na arewa muna baya da sauran jihohin Najeriya kullum muna ganin ɗayanmu cikin dubbai akan hanyoyi ba su zuwa makaranta to me yasa haka ya kamata ya yanzu haka ga mu tilasta uwaye su kai ɗayansu makaranta gwamnati ta da doka duk uban da hada ɗaya ne ko ya zuwa makaranta to a hukunta shi
da ya juya bangaren tashe-tashen hankula a kasar kuma mai martaba sarkin musulmi ya ce ba wata hujja da za ta sa ƴan Najeriya su rika kisan juna saboda bambance-bambance da ke tsakaninsu
dukkanmu Allah ya yi mu daban-daban ɗabi'u daban-daban addinai daban-daban da Allah ya ga dama da duk sai mutane ko mu Fulani to amma sai ce bari mu Fulani sannan yi bayan Fulani bari-bari don mu samu juna mu gane juna mu zauna lafiya a wannan duniya to muna ƙarfi a jama'a mu zama a cigaba da zaman lafiya a cigaba da kyautata mu ƴan uwa kowane ne dona na baka to samu sosai kowane nan haka dubi kala ce haka dubi addini ne
ga sababbin shugabannin da aka zaba kuwa Alhaji Muhammadu Sa'ad ya ce ya zama wajibi a rika gaya musu gaskiya ba tare da tsoro ko fargaba ba
kun tsoro Allah ba ga mu Allah amma sai na ganin ka musamman shugabannin mu kun tsoro Allah ina faɗa haka ne na san matsalar da muke fuskanta ko ina kasar mu muna da matsaloli akwai rashin tsaro akwai rashin ayyukan samari akwai rashin samun walwala sosai ga jama'a akwai rashin abinci
hawan na sallah a Sokoto dai wanda kuma ya sami halartar gwamnan jihar Aminu Waziri Tambuwal ya gudana ne lami lafiya duk da yake an gigirke jami'an tsaro a kusan dukkan sassa na birnin na Mujaddadi Dan Fodiyo Murtala Faruk Sanyinna muryar Amurka a Sokoto Najeriya